الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a Sheikhul Imam Abu Abdurrahman Al-Hafiz Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gaba karatu cikin as-salatu fin ni'al mun gama karatu cikin wannan matashiyar magana wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon matashiyar magana wanda malam ya yi mata take da as-salatu ala al-minbar wato yin sallah akan minbari yin sallah akan minbari limami ya yi sallah a saman minbari saboda ya karantar da mamu yanda ake yin sallah wannan ya halatta amma dai a asali shine bai halitta limami yayi sallah a gurin da shine mafi daukaka sama da gurin da mamu suke sai in ya zama to saboda wata larura wanda daga ciki akwai karantar da su lokacin da zai koya musu yanda ake yin sallah to babu laifi ya hau sama abin da yafi nasu tudu saboda duk waɗanda suke cikin masallacin su ga yanda yake sallah kamar yadda zamu karanta a nan insha Allah subhanahu wa ta'ala الشيخ ناصر الدين الألباني وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر جكادا الله صلى الله عليه وسلم أون لوكا تيدغا تكين لوكو تاياي صلى أسمى المنبر واند أكا جنا ميشيدغا إتاتيا تريمي تسالكا يداجي تمدينة كمريا دا حديث أبو حازم وتوسلم ابن دينار wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato wani lokaci yayi sallah akan minbari wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wanda al-Imam Muslim shine ya kadaita da rawaitowa wannan riwaya din annahu zu thalathi darajati wato haƙiƙa wannan minbari wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah akan shi wanda yake kafe a masallacinsa ma'abucin matattakala uku ne matattakara uku ne mun gane da kyau wato wannan shine sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wajen minbari kada ya huce matattakara guda uku idan ya huce matattakara guda uku to ya huce karantarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato hadithin Abu Hazim Salama ibn Dinar ya jiyo daga wato malaminsa akwai rijal waɗansu zaratan tabi'ai suka yi tattaunawa a tsakankaninsu game da abin da ya shafi wato minbari na ma'aiki wannan ya ce an gina shi aina bishiya kaza ne ice kaza itaciya kaza da ita aka yi wannan minbari na ma'aiki waɗancan su kuma su ce a'a yanda ka ga wannan minbarin yana da kwari hal yanzu ya itaciya kaza ce aka yi amfani da shi to a wannan lokacin ashabai na ma'aiki wanda ya saura a Madina shine Sahal ibn Sa'd ne Sa'idi Allah ya ƙara yarda da shi to sai suka je wajen Sahal ibn Sa'd a matsayin shine raba gardama yayi musu bayani dangane da abin da ya shafi wannan minbari na ma'aiki to hadithin Bukhari da Muslim sun kawo shi da dan tsawo Salama Abu Hazim yace anna rijalan ataw Sahal ibn Sa'd al-Sa'idiyya وقدمت روفي المنبري من معوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة وللبخاري امرأة من الأنصار ولهما قد سماها سهل مريو غلامة النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ولمسلم في رواية فعمل هذه الثلاث درجات ولهما ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم رجع فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي أتوانا حديث ينا تكيم بخاري دا مسلم أكو يقول عران دا إنك دني وانا بخاري يكديت دا فتدشي دا كما يقول عند مسلم يكديت دا فتدشي وانا تكي أكو يوانا أنه ذو ثلاث درجات وانا مسلم كديت دا فتد وانا الرواية بابي تكيم بخاري من قاني دا كيو shikenan sai Sahal ibn Sa'ad yace ni na sani lokacin da ma'aike alaihi salatu wassalam ya aika zuwa ga maluma wance wanda tana da da kafinta manzo Allah ya ce mata ki ce wa yaron ki kafintan nan yayi mun munbari wanda zan dinga zama a kan shi lokacin da zan yi wa mutane wato tunatarwa sai ta umarce shi kuma sai wannan munbari yayi shi da matattakara guda uku ya kawo wa mahaifiyar tashi ita kuma tace a kai shi wajen ma'aiki Sahal yace to ina nan lokacin da aka kawo shi wajen ma'aiki yace a ajje shi ana wato yace musu da itaciyar sarkaja wato itaciyar rimi mun san rimi ko yawa na'am to da itaciyar rimi ne ta gaba ta Madina sarkaja ta Madina ta dajin Madina to wannan itaciyar da shi aka yi wannan minbari din to da aka kawo sai manzo Allah ya ce a ajje shi a guri kaza da aka ajje shi to shine anan kuma sai mallam Albani Allah ya jikansa da rahama wato sai ya kawo shi a guntile kamar yanda muka faɗa halaccin yankewa hadisi ka kawo mahallu shahid kamar yadda wannan shine ra'ayi na jumhurin malama hadisi mun gane da kyau a zaman wanda ya gabata mun yi tattaunawa akan shi kamar yadda al-Imam Suyuti ya kawo bayani akai faqama alaihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya akan wannan minbari fa kabbara yayi kabbara yace Allahu akbar wa kabbara an-nasu wara'ahu sahabbai suka yi kabbara a bayan shi wa huwa alal minbar alhali yana saman minbari bayan yayi kabbara sahabbai sun yi kabbara yayi karatu yana tsaye ya gama karatun sura ya gama karatun fatiha thumma raka'a wa huwa alaihi sannan yayi ruku'u alhali yana kan minbari din thumma rafa'a sannan ya dago kansa daga ruku'u fa nazala al-qahqara sai kuma sai ya sauko da baya da baya sai da baya da baya ya sauko ya ja baya hatta sajada fi aslil minbar har dai yayi sujada a gindin minbarin mun gane da kyau wato bayan ya gama ayyukan da ya kamata a ce yayi su a tsaye to da ya dago zai tafi sujada sai kuma yayi da baya gulgudan yanda idan yayi sujada tsakankanin shi da minbari din bai huce mamaru shati kamar yanda zamu tarra hadisin Sahal ibn Sa'ad an-Nisa'i dai Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda malam ya kawo shi anan mun gane da kyau sai kuma yayi sujada anan thumma ada sannan bayan ya gama sujadu guda biyu ya meke kuma hallo sai ya koma ya hau kan minbari fa sana'a fiha ya aikata a cikin raka'a ta biyu kama sana'a fi raka'atil ula kamar yadda ya aikata a raka'a ta farko hatta faraga min akhir salatihi har dai ya gama sallar shi har ya gama sallah a saman minbari gabaki da to bayan ya gama thumma aqbala ala an-nas sannan sai ya tashi ya fuskanci mutane ya waiwayo wajen mutane fa qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ya ayyuhan nas yace ya ku sahabbai ya ku mutane inna ma sana'tu hadha sani dai kadai na aikata wannan anan yace inni sana'tu hadha ku yawwa inna ma ni yawwa inna ma sana'tu hadha sani dai kadai na aikata wannan saboda inna ma adatu hasrin yawwa to idan muka ce inni sana'tu hadha haqiqa ni na aikata wannan to baya fa'idan tadda al-hasr amma inna ma kamar yanda muka sani adatu hasrin inna ma sana'tu hadha sani dai kadai na aikata wannan abin da kowa ga nayi nayin sallah akan minbari ba dan komai ba li ta'tammu bi saboda ku yi koyi da ni wa li ta'allamu salati sannan kuma ku koyi yanda nake yin sallah ku yi koyi da ni kuma ku ga yanda nake yin sallah ku koyi yanda nake yin sallah ku isar da ita zuwa ga na kasa da ku li yuballighi ash-shahidu lil-ghaiba to wannan shine abin da sunna ta ma'aiki ta karantar sahabbai dan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi a gaban su yana yi ne saboda su isar da shi zuwa ga wato na kasa da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin sunan Nabi Dawud hadithin Abdullah dan Abbas Allah ya kare yadda da shi manzo Allah ya ce wa sahabbai tasma'una minni wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman yasma'u minkum yace ku kuna ji daga gare ni kai tsaye kuna koyan karatu daga waje na kai tsaye dan abin da zai fito daga baki na za ku cabke shi ku ji daga gare ni wa yasma'u minkum kuma za a ji daga gare ku dalibanku za su zauna a gaban ku su koyi abin da kuke koya musu wanda kuka jiyo daga gare ni sannan kuma wa yasma'u mimman yasma'u minkum su ma daliban naku kuma daliban su za su ji daga wajen su mun gane wannan shine qadiyatul isnad kenan bangaren abin da ya shafi isnadi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓanci wannan al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ilmul isnad wanda miza ce daga cikin mizoji wanda Allah ta'ala yi wa wannan al'umma ita kadai shine abin da ya shafi al-isnad duk wani annabi cikin annabawa na Allah ba wanda annabin da ya shiri daga cikin annabawa na Allah kuma aka samu isnadin wato hadisan shi daga wajen dalibansa sai wannan al'umma ita kadai to ma'aiki alaihi salatu wassalam yace na aikata haka saboda ku yi koyi da ni sannan kuma ku san yanda nake yin sallah saboda idan kuka tashi za ku karantar irin sallata kuma haka sahabbai suka yi tai kamar yadda zamu ga cewa Anas bin Malik ya sha karantar da sahabbai tabi'ai sallar ma'aiki alaihi salatu wassalamu a aikace saboda bayan at-ta'alimu bil qawli akwai buƙatar at-ta'alimu bil fi'l saboda fi ba'dil ahyan at-ta'alimu bil fi'li aqwa ablaghu min at-ta'alimi bil qawli karantarwa a aikace yafi saurin fahimta sama ka karantar da mutum a magance mun gane da kyau yanzu aka zo kai ta ga wa mutum ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza sai ka dauki lokaci mai tsawo kana karantar da shi da baki amma lokacin da ka tashi kai a aikace sai ka ga cewa a ciki inda baka mai a aikace ba ka ce ya tashi yayi za ka ga ka samu kuskure cikin aikin nashi mun gane da kyau idan da bayan mutum an karantar da shi idan mutum yana karatun abin da ya shafi harkar likitanci da akwai stage da yake wannan stage din bayan ya gama karatun a magance an karanta mai ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake to kuma sai a kai shi likita a fara ba shi yanda ake allura ya zama to yayi ta a aikace dan ya koya mun gane da kyau to wannan shine anan ba yake alaihi salatu wassalamu yayi musu a aikace to haka dukkan waɗansu ayyuka na ibada idan akwai buƙatar yin su a aikace saboda idan aka jale mutane a haka suka tafi akan fahimtar su la'alla za su fahimci kuskure to sai a yi musu ita a aikace mun gane irin za mu ga taimama waɗansu suna ganin abin kusan za a ɗauki sati ana karatun taimama to amma in ka zo za ka yi ta a aikace abin minti ɗaya ne segonda 40 da sauransu mun gane da kyau wanda a bayan karantar da mutum za ka yi za ka karantar da shi farulloli nata sunnoni nata mustahabbai nata abubuwan da suke bata ta bayan haka kuma abubuwan da ake yin taimama a kansu to amma in wajen yi ne a aikace in zaka mai cikin yan sai gwandina ne. Na'am. As-suturatu wa wujubuha, sai kuma matashiyar magana ta gaba bayan ya tattauna akan abin da ya shafi as-salatu alal minbar, wato kamar yadda muka faɗa sallah akan minbari din nan ma'aiki ya karantar da sahabbai ne, amma in dai ba karantarwa bace mutum zai yi baya dacewa ya zama to gurin da limami zai yi sallah sama da gurin bamu, kamar yadda wannan shi ne abin da Hudhaifa ibn al-Yaman Allah ta'ala ya kare yadda da shi, wanda al-Imam Abu Dawud da waɗansu daga cikin malaman hadisi sun fitar da hadisin shi a cikin littattafansu. Hudhaifa ibn al-Yaman wata rana ya yi wa mutane limanci sai ya ɗan hau guri kan tudu saboda gurin mamun shi. Abokinsa Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri sai ya janyo shi ya fusgo shi ya dawo da shi baya. Bayan ya gama sai ya ce, shin baka san cewa ma'aiki ya yi hani game da ya haka ba? Ya ce, kwarai lokacin da ka janyo ni sai na tuna. Mun gane da cewa saboda shi ma Hudhaifa yana da wannan kin hadisi. Yana da irin wannan kin hadisin ya rawaito shi, to kuma amma saboda a waɗansu lokutan a zakhira tana iya wato ha'intar mutum. Mun gane da kyau, saboda ma hufiza farra wa ma kutiba farra, dan abin da aka ce haddace shi ne aka yi, to lokacin za ka iya neman shi ka rasa shi ko kuma ka same shi bayan da kake so ba, amma in rubuta shi ne ka yi sai ya ga cewa ka same shi yanda yake. Na'am. Sai kuma sutura da wajibcinta, idan aka ce sutura shi ne abin da mutum zai kafa a gaban shi wanda zai yi mishi maganin wanda zai huce ta gaban sutura ɗin, saboda hucewa ta gaban mutum idan yana sallah hatsari ne wanda yake mai girma, kamar yadda hadithan Abu Juhayim wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madha alayhi la kana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra baina yadayhi, da a ce mai hucewa ta gaban mai sallah ya san laifin da yake kai shi, to da ya fifita ya tsaya tsawon 40 shine mafi alkhairi a gare shi sama da ya huce ta gaban shi. Abu Nadr Salim ibn Abi Umayya yace, la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sana, yace bin sani ba shin maiki alaihi salatu wassalam yace ya tsaya tsawon kwana 40 ko wata 40 ko shekara 40, to kaga Allah akalla kwana 40, saboda idan mutum ya huce ta gaban mai sallah ya jefa kanshi cikin hatsari mai girma, kuma shi ma mai sallah din an jefa shi cikin hatsari mai girma, wanda lokacin da muna karatu cikin Ishmawi mun tattauna akan matsala din, akwai lokacin da dukkaninsu guda biyu suna dokan laifi, akwai lokacin da mai sallah kada yake dokan laifi bai huce ba shi da laifi, akwai lokacin da bai huce kada yake da laifi mai sallah baya da laifi, akwai lokacin da kuma kowanne daga cikin su baya da laifi. Na'am. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqifu qariban min as-sutra فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. الباني yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tsayawa kusa da suturar da ya kafa a gaban shi. Wannan hadithin Sahal ibn Abi Hasma wanda zamu karanta a gaba zai tabbatar mana da haka. Ma'aiki alaihi salatu wa salam yana tsayawa kusa da sutura, baya yin nesa da ita nisa wanda yake mai tsawo. فكان بينه وبين الجدار ثلاثه اذرع وتو بلغدن ذراعي uku ne tsakankanin maike alaihi salatu wassalamu da bangon katangar da zai zama to sutura a gare shi, tsakanin shi da bangon katanga idan yana tsaye bai huce ذراعي uku ba. Mun gane da kyau, irin da in mutum yana sallah yanda yake saka bango a kusan shi, to ya zama to idan yayin sujada gurin da zai dora goshin sa da kuma ita katangar da ya maida ta a matsayin ita ce sutura, za a iya samun mamarushat kamar yadda za mu tattara hadisin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi, wato ya zamanto tsakanin shi da gurin da ya yi sujada inda ya dora goshinsa da kuma ita katangar da ya zamanto ya yi sutura da ita, ko kuma mashi ɗin da ya kafa a matsayin shi ne sutura a gare shi, ko ginshikin da ya maida a matsayin shi ne sutura a gare shi, ya zama za a samu gwargwadon inda wato tinkiya ko akuya za ta jita ta gurin. Mun gane da kyau, wannan hadisi na salatatu adru'in al-imamu al-bukhari ya fitar da shi ta hanyar hadisin abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi haka al-imamu ahmad ya fitar da shi ta hanyar abdullahi dan umar kamar yadda kuma zamu ga cewa ta waɗansu hanyoyin hallo imamu al-bukhari ya fitar da shi ne ta hanyar abdullahi dan umar kamar yadda ma'aiki alayhi salatu wassalamu a ka'aba lokacin da ya shiga yayin sallah a ciki da shi da Usama da kuma Bilal da Uthman ibn Talha kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim to bayan an bude shi Abdullahi dan Umar yace sai na riga kowa shiga sai na tarra Bilal na tambaye shi a ina manzon Allah ya salla yace mu yayi salla a guri kaza akankanin shi da zira'i akankanin shi da katanga zira'i uku mun ga yanda kyau amma cikin Bukhari ba wannan zira'i uku din a wannan hadisi din cikin Musnad ne yake da kai wannan zira'i uku na'am yawa zira'i ba to zira'i malamai sai sabani kai mun gane da kyau wadan suna ganin cewa daga nan zawa nan shine ake ce mai zira'i guda mun gane wadan su kuma suna ganin cewa daga nan zawa nan shine zira'i guda mun gane to yawanci malaman fiqhu idan suka yi magana akan zira'i daya suna nufin daga nan zawa nan mun gane saboda wajen ta'arifi na lugha da zamu ga cewa ayi ta shan bambam game da abin da ya shafi dira waɗansu suna ganin daga nan zawa nan shine zira'i guda kenan zamu ga cewa to idan muka auna daga nan zawa nan ya zama to shine zira'i guda zai fi sauki sama da a ce daga nan zawa nan ya zama shine zira'i guda a wajen mai sallah saboda in daga nan zawa nan ne zai zama zira'i guda to ina ga wasai daga can wajen zaka wanda zaka yi sallah mun gane da kyau yawa la وبين موضع سجوده والجدار ممر الشات واتو تكنكانون غولن سجدر مايكي عليه الصلاه والسلام da kuma bangon da yake sakawa a matsayin shine sutura nashi iya gurin da tinkiya ko akuya ne take ficewa iya tsakankanin gurin da ya dora goshin sa da kuma sauran gurin da ya saura tsakankanin shi da katanga shine gurin da kawai tinkiya ce za ta iya ficewa ko akuya mun gane ba wani guri bane wanda yake aiki baiwa baya barin guri mai tsawo sosai gurin ba shi da yawa iya gurin da tinkiya za ta iya gittawa ne amma baya barin guri mai yawa wannan shine hadisin Sahal ibn Sa'id al-Sa'idi wanda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin wannan haka Imam Muslim ya fitar da hadisin wannan kana baina musalla rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina jidari mamarru shati wato tsakankanin inda ma'aiki alaihi salatu wasalam yake dora goshin sa idan yayi sujada da kuma bangon katangar masallacin sa iya gurin da yake tsakankanin bai huce gurin da tinkiya za ta gita bane ta gurin mun gane da kyau kuma ga hadisin Salaba ibn al-Aqwa'i yace kana jidarul masjidi inda al-minbar ma kadat ash-shatu tajuzuha kamar da shi ba kuma Bukhari da Muslim sun haɗu kan fitar da shi wa kana yaqulu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa la tusalli illa ila suturatin kada ka kuskura ka yi sallah face dai kana mai kafa sutura a gabanka kada ka yi sallah ba sutura a gabanka wala tada'a ahadan sannan kuma kada ka bar kowa kada ka kuskura ka bar kowa ya murru baina yadaika ya huce ta gabanka kada ka bar kowa ya kuskure ya fice ta gabanka lokacin da yazo wani yazo zai fice ta gabanka to kai kokari ka nuna mai cewa sallah kake kada ya gita maka saboda zai rage maka ladan sallah ne fa in aba falatqatiluhu idan yaki ka bi shi da lalama bai yi ba to falatqatilu ka dan tsananta mai kara mun gane da kyau ma'ana ka dan tunkude shi da dan karfi shine faratu qatilu ba wai ana nufin ka yake shi ba inda yake kuwa a nan ka kada ko ka caka mishi ko kuma ka doke shi a kirjin shi da sauransu kuma rikici ya barke da kai da shi in yafi karfin ka zai zama tuya maka balishe garin ka dan yi aiki da sunna ta ma'aiki ka fahimce ta a kuskure zai zama to ku yi rikici da dan uwanka ma'ana idan yake ya ce sai ya gilma ta gabanka to fadfa'hu ashadd min al-ula ka dan tunkude shi sama da tunkudar da ka mishi ta farko misali in yazo zai jita kana sallah sai ka dan mai haka in ya dan ture zai maka to sai ka dan yi haka amma ba wai kwace shi zaka yi ba kana kwace shi in rikici ya barke kuma sai ku karanta da kai da shi a je wajen alkali a rasa yanda za a yi ku ba mun gane da kyau kamar yadda zamu ga cewa al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadithin Abu Salih al-Samman Allah ya kare da Allah ya ji kansa da rahama Abu Sa'id al-Khudri wata rana yana sallah a ranar Juma'a fa arada shabun min bani Abi Mu'ayd an yajtaza baina yadayhi sai wani matashi na kabilar Banu Abu Mu'ayd Banu Mu'ayd sai yayi nufin ya gitta ta gaban shi shikenan fa dafa'ahu Abu Sa'id sai Abu Sa'id al-Khudri ya dan tunkude shi kada fa nazara shabu fa lam yajid masagan illa baina yadayhi wannan matashin da ya dan leka ya leka bai ga ta inda zai huce ba sai ta gaban Abu Sa'id sai ya dawo zai huce fa dafa'ahu ashadda min al-ula sai ya tunkude shi sama da tunkudar ta farko da ya mishi shikenan sai ya dan ji ran shi a bace shi wannan matashi din yaga Abu Sa'id ba babban malami ne bai kamata a ce shi ya mai magana ba kai dai sai kai kukan shi wajen Marwan Marwan a wannan lokacin shine gwamnatin Madina yana zuwa wajen Marwan Abu Sa'id kamar ya san dama shi ma ya tashi ya tafi da ya je shi yaro ya kawo kukan Abu Sa'id ya ce gashi yanzu ya fara mai mana keta buge biye yake in muna san in muna tafiya a cikin masallaci sai a lokacin sai Marwan ya ce malaka wal ibni akhika Abu Sa'id me ya hada ka da dan uwanka ya kai Abu Sa'id yace to naji ma'aike alayhi salatu wassalam yana cewa idza salla ahadukum ila shay yasturuhu min an-nas fa arada ahadun wal bukhari fa arada shay wa lahumu an yajtaza baina yadayhi fa yadfa'u fa in aba falyuqatiluhu fa innama huwa shaytan ce wannan naji da kunne na ma'aike alayhi salatu wassalam yana cewa idan kowane daya daga cikin ku yana salla zuwa ga wani abu wanda zai sitirce shi daga gittawar mutane idan wani daga cikin mutane yazo zai girma ta gaban shi to ya dan tunkude shi idan ya ki ya ce sai ya fice to ya hangaje shi dan wannan mutumin a tare da shi akwai shedani mun gane da kyau to kaga sahabi marwayacin hadisi idan yayi aiki da hadisi to aikin sa shi yake doka a madan shi ne karantarwa da ma'aiki mun gane yanda ya fahimta cikin karantarwa da ma'aiki ya mai irin da zamu ga Abdullahi dan Umar wanda ya rawaito khiyarul majlis yanda yake aiki da khiyarul majlis to haka shi ma Abu Sa'id al-Khudri wanda ya rawaito wannan hadisin shine ba wai daji ne wa hannu bai suka fara dambe mun gane da kyau dan karkace ga madala ce falto ga ciruhu kai yake shi aka ce kenan inda takobi a hannunka ka sare mai wuya kana sare mai kai in shi ya kashe ka kai shahada in kuma kai ya kashe shi dan wuta ne a masallaci a yi kisa kuma ka ce wanda ya mutu ya dan wuta ne fa inna ma'ahu al-qarin ma'iki alayhi salatu wassalam yace haqiqa tare da wannan mutumin akwai aboki wanda yake mai muni tare da shi shine shada mun gane kyau wa man ya'ishu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytana fa huwa lahu qarin dukkan wanda ya bijirce wa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala baya karatun alqur'ani baya son mahaddata alqur'ani baya zama a wajen masu karatun alqur'ani baya karatun sunna ta ma'aiki baya zama a wajen masu sunna ta ma'aiki baya son masu sunna ta ma'aiki to sai ya zama to abokin sa wanda za mu sallata mai shine shaytani sai ya zama shine qarin nashi qarin shine aboki intim wanda in baka na aka ce ina za a same ka a ce ku samu wani in kuka same shi shine kai ku inda yake mun gane da kyau shi yasa Allah ta'ala ce wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atit alqiya fi jahannam kull kaffarin anid manna'il lil khair mu'tadin murib wa yaqulu ma'iki sallallahu alayhi wa sallama yana fala yana cewa idza salla ahadukum ila suturatin idan kowane daya daga cikin ku zai yi sallah idan ya kafa sutura a gaban shi to falyadunu minha ya kusanta daga wannan suturar tashi ya zama to tsakankanin shi da ita ba ta zara sosai ya kusanta ya tsaya kusa da wannan sutura tashi ya gulgudan da bai huce zira'i uku ba wannan shine hadithin Sahal ibn Abi Hasma wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafinsa la yaqta'u ash-shaytanu 'alayhi salatahu saboda kada shaytani ya rage mai ladan sallata shi idan ya zama to tsakankaninka da suturarka akwai tazara mai nisa misali mutum ya je shi daga wancan bangon yayi sallah kuma idan ka mai magana ina suturar shi ya ce bangon wannan gurin gane da kyau ba wai ya saka ginshiki a kusan shi ba kawai ya tsaya tsakiyar tsakankanin wancan ginshikin da wancan a wancan gurin in ka mai magana ya ce wannan katangal ita ce suturashi to kaga da Allah shedan zai iya korowa wani daga cikin mutane dai mai baniyar shigo a masallaci shedan ce kai yaushe banka da ka shiga masallaci kai karatu Qur'ani ce ina ji ba ku gasi ya ce to shiga kai karatu in ya shiga mai makon in ya shigo idan ya haka ya haka a yana shigowa kawai sai ya huce ta gaban shi kaga shedan ya turo wani wanda zai bata mai sallar shi shi yasa manzo Allah ya ce la yaqau shaytanu alaihi salatahu saboda shedani kada ya rage mai ladan sallar shi yanke mai wani kaso mai tsoka na ladan sallar shi mun gane alqadu yana dokan bata sallah kuma yana dokan rage wa ladan sallah zamu tarra a hadithin Abu Dhar yanda malamai suka yi takai kawo kan abin da ya shafi waɗannan guda ukun da manzo Allah ya ambata cikin sahihu muslim hadithin Abu Dhar da al-kalbu da al-himaru da al-mar'atu al-kalbu al-aswad al-himar da al-mar'atu al-haid shin suna bata sallah ne ka cokan ko suna rage haladanta insha Allah a karatun mu na gobe za mu tattauna akan wannan masala din wa kana ahyanan yataharra as-salata 'inda al-usdwanati allati fi masjidihi a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kirdadan yin sallah a wajen ginshiki wanda yake cikin masallacin shi saboda gimshikai wato na masallaci suna da muhimmanci lokacin da mutum zai yi sallah ya zamanto yayi sallah a kusan ginshiki ya saka gimshiki shine suturar shi saboda duk wanda yazo zai huce imma ya huce ta gaban gimshiki din ko kuma ta bayan shi mai sallah din wannan hadisi ne na Salama ibn al-Akwai Yazid ibn Abi Ubayd Allah ta'ala ya ji kansa da rahama daya daga cikin daliban Salama ibn al-Akwai yace kuntu ati ma'a Salama ibn al-Akwai fa yusalli 'inda al-usbuwanati allati 'inda al-mushaf fa qultu ya aba muslim inni araka tataharra as-salata 'inda hadhihi al-usdwana fa qala fa inni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yataharra as-salata 'indaha wa to Yazid ibn Abi Ubayd yace na kasance da ni da malami na Salama ibn al-Aqwa muna shigowa masallaci a lokacin wallaha sai in ga yayi sallah ta wallaha a gindin ginshiki na masallaci wanda mushafi na masallacin ma'aiki alayhi salatu wassalam yake na a aji to wata rana sai na ga ya cika yin sallah anan sai nace kai malam Abu Muslim naga ka cika yin sallah a wannan gindin gimshikin masallacin nan sai yace to ai naga ma'aiki yana kirdadan yin sallah a wannan gurin da haka ne ma nake yin koyi da shi na'am wa kana idza salla fi fada'in laysa fihi shay'un yastajiru bihi wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai yi sallah a cikin daji laysa shay'un fihi yastatiru bihi ba wani abu a wannan gurin da zai zamanto ya saka shi a matsayin shi ne sutura ba bishiya ba wata katanga saboda daji ne dokar daji ne irin misali filin idi to ma'aiki alaihi salatu wa salamu gharaza baina yadayhi harbatan yana kafa mashi a gabansa gane da kyau yana kafa mashi a gabansa ya aka ce alharbatu waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa shine asan alaihi zujj waɗansu kuma suna ganin cewa alharbatu shine dai mashin nan dai wanda muka sani wato alharbatu sagira ana ce mata anaza wanda za mu ga hadisin Abu Juhaifa ya tabbatar da anaza hadisin Anas ibn Malik ya tabbatar da anaza wannan hadisin na Abdullahi dan Umar ne shi kuma yana cikin Bukhari da Muslim shi kuma ya tabbatar da harba mun gane shine mashi to ma'aiki alayhi salatu wassalam yana kafa mashi a gaban shi fa salla ilaiha wan nas wara'ahu sai ya salla a matsayin wannan mashi din da aka kafa a gaban shi shine suturar shi mutane kuma suna salla a bayan shi to wannan shine abin da Abdullahi dan Umar yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama idza kharaja yawm al-eid amara bil harbati fatuda'u bayna yadayhi fayusalli ilayha wan nas wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika fi safar fa min thumma takhadhaha al-umara Abdullahi dan Umar yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance ranar eid idan ya fito saboda eid dama ana yin shi ne a fili walfajiya babban hili wanda za mu ga cewa yana da fadi kuma ba waɗansu bishiyoyi a gurin to ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin umarni da mashin da ya fita da shi a kafa shi a gaban shi ya zama to shine sutura sai yayi sallah a matsayin wannan mashi din shine suturarsa sai kuma su kuma mamu wanda suke sallah a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam suturatuhu hiya suturatuhum mun ga yanda kyau dama suturatul imami suturatu man khalfahu sutura ta imami ita ce sutura ta mamun da suke sallah a bayan shi kamar yanda al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi din a cikin littafin sa ka Muslim haka Abu Dawud da sauransu kuma sun kawo hadisan da suka dace a karkashin wannan babi irin hadisin Abdullahi dan Abbas aqbaltu rakiban wa ana ala himarin atalin wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusallibinnasi ila minan yusallibinnasi minan ila jidalin kuna makamancin haka فمررت بين يدي بعض الصف فارسلت الاتان ترتعوا فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي مغاني ده كيو نعم تو مايكي عليه الصلاه والسلام يا كسانتي yana yin sallah idan a cikin daji ne babu wani abu wanda zai suturtu da shi to yana kafa mashin sa a gaban sa sai yayi sallah zuwa gare shi mutane kuma a bayan sa wa ahyanan kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha wato a waɗansu lokutan kuma ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana jindaya rahilatahu abin hawansa ita ce taguwarsa yana jindaya ta ya zamanto ya ajeta ta yi gusum da arewa mun gane ya ja'aluha ardan kenan yana sanya ta yi gusum da arewa idan anan ne idan kuma can ne dake Madina wato mutumin da yake Madina in zai sallah zai kallaci wato kudu ne saboda arewacin Madina a zai kallaci arewa ne saboda gusumcin Makka take mun gane da kyau kenan sai jinda ya ta gabas da yamma shine wato yana jinda ya ta ba zai tsaida ta ba ya zamanto tana gabas da yamma irin in zamu sallah ana za a jinda ya ta ne gusum da arewa mun gane da kyau shine yu'arridu rahilatahu yana jinda ya abin hawansa dabbarsa a waɗansu lokutan fa yusalli ilaiha sai yayi sallah a matsayin wannan dabbar ita ce suturar shi wannan ma hadisin Abdullahi dan Umar ne kuma kusan hadisin da daga gida ya fito zuwa gida Ubaydullah ibn Haws ibn Umar ibn Abdullah ibn Umar bin al-Khattab da kuma Nafi da kuma shi Abdullahi dan Umar din da kuma yake din ga da kyau da ba yanda yake ana Ubaydullah annafi na Ali ibn Umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha mun gane Abdullahi dan Umar yace ma yake sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jindaya abun hawansa taguwar shi yayi sallah zuwa gare ta a matsayin ita ce suturar shi to Nafi sai ya ce wa Abdullahi da Umar afara'aita idha habbat ar-rikab qala kana yaj'alu hadha kana ya'khudhu hadha ar-rahla fa yu'addiluhu wa kana ibn Ufay yusalli ila akhirati wa kana ibn Umar yaf'alu wana shi kuma Imam Farad bin Bukhari gabar da Imam al-Bukhari ya kadaita da rawaito ta ne amma dai wajen as-salatu ila ar-rahila wannan muttafaqun alayhi ne bayin al-Bukhari wa Muslim na'am وهذا خلاف الصلاه في اعضان الابل wannan kuma sabanin yin sallah kenan a madurkusan rakumma garke na rakumma ba a yin sallah amma babu laifi ka jindaya rakumi a matsayin shine suturalka amma ka tafi garke na rakumma kai sallah anan ba a yin sallah saboda ma'awar shaytan kenan kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fada hadisi yana cikin sunan abi daud فانه نهى عنها حقيقه ما يكي عليه الصلاه والسلام يا يهاني game da yin sallah a madurkusa ta raqumma a inda raqumma suke durkusawa kamar yadda yake cikin hadisin Jabir ibn Samura wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi wani yace ya rasulullahi usalli fi marabid al-ghanam qala na'am qala usalli fi mabarik al-ibli qala la wani yace ya rasulullahi shin zan yi alwala saboda na ci naman dabobi kanana bisa shi ta makai da awkai madalla ce in shi ta fatawaba wa in shi ta falata wafa in kana so ka yi alwala idan kana so ba sai ka yi alwala ba ya ce usalli a tawaba min luhumil ibil qala na'am fatawaba min luhumil ibil ya ce zan yi alwala dan na ci naman raƙumma ya ce kwarai ku idan ka ci naman raƙumma sai ka yi alwala yace usalli fi marabidul ghanam dan iya yin sallah a garken busashe tumakai da awakai manzala yace kure zaka yi sallah dan fa innaha baraka nan dan albarka ne manzala yace wa wato ummu hanin yace ittakhidhi ghanaman fa innaha baraka hadithan abdullahi dan umar manzala sallama yace ashatu min dawabil janna wadannan tumakai da awakai suna daga cikin dabbobin aljanna to yace ki kai sallah ala sai to usalli fi ma barikil ibil zan iya yin sallah a madarkusa ta raƙumma madala ce la ba za ka yi sallah a madarkusa ta raƙumma ba a riwaya ta sunan abi dauda madala ce dan fa innaha ma'a shaytan garke na raƙumma matattarar shaydanu ne daga kada kai sallah inda sallar ka za ta zama to tana dalla dalla tana in ba tana hawa tana sauka واحيانا كان ياخذ الرحلة فيعدله فيصلي الى اخرته او دان سلوكتان مايكي صلى الله عليه وسلم يا كسانچه yana dokan sirdi na raqumi sirdi na raqumi fayu'addiluhu sai daidaita shi a ajje shi a gaban sa fayusalli ila akhiratihi sai ya salla zuwa karshen sirdin na raqumi mun gane a sirdi na raƙumi shine abin da ake dorawa a saman raƙumi mai tafiya akan raƙumi ya hau kan gudu ko idan aka yi shimfiɗa to za mu ga gaban shi da bayan shi akwai wani abu mai tsawo na baya yafi na gaba tsawo to ma'aiki idan ya dauko sirdi din yanda yake ajje shi shine kamar yanda ake mai ajiya a saman raƙumi din haka yake ajje shi bayan sa shine a baya saboda nan shine inda yake da tsawo gaban kuma shine a gaba saboda ba shi da tsawon baya mun gane da kyau to wannan shi kuma shine riwayar da Bukhari ya kadaita da rawaito ta babu ita a cikin Muslim kamar yanda shi wannan Ubaydullahi yayi wa Nafi tambaya ko kuma Nafi yayi wa Abdullahi da Umar tambaya kamar yanda al-muhaddithuna su yi sabani akai kamar yanda Imam Ibn Hajar cikin Fathul Bari wato ya kawo cewa waɗansu suna ganin cewa Ubaydullahi ibn Hafs shine yi wa Nafi'u tambaya waɗansu kuma suna ganin cewa Nafi'u Maula Abdullahi ibn Umar shine yi wa Abdullahi ibn Umar tambaya ce a fara'aita idza habbatir rikab qala kana ya'khudhu hadha ar-rahla fayu'addiluhu wa yusalli ila akhiratihi aw qala mu'akhirihi ngan da jaw makana ibn Umar yaf'aluhu wa kana yaqulu ma'iki sallallahu alayhi wa sallama ya kasance yana fada a cikin hadisi dala ce idza wada ahadukum bayna yadayhi mithla mu'khiratir rahli wato idan kowane daya daga cikin ku ya kafa a gaban shi ya ajje a gaban shi kwatamkacin sirdin raqumi falyusalli to yayin sallashi wala yubali man marra wara azalika kada ya damu da dukkan wanda zai huce a bayan daga bayan wannan sutura tashi ba zai bata mai sallashi ba wa sallama marratan ila shajara ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wani lokacin yayi sallah ya kafa bishiya a madayin ita ce suturar shi a bayan bishiya sai ya zama to ita ce suturar shi wannan hadisi yana cikin sunan Nasa'i da waɗansu daga cikin littattafai na sunna za mu ga cewa wannan hadisi na idza wada'a ahadukum bayna yadayhi mithla mu'khiratir rahli wannan ya zo cikin sahihu Muslim ta hanyar Abu Dharr al-Ghifari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza salla ahadukum ila shay'in مثل مؤخرة الرحل فإنه لا يضره من مر بين يديه وقال لك وإذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود فقال عبد الله بن الصامت قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأسود فقال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان ذا متر حديثن اغبا فما انا يا دان غنتلو ايرن شي ني حديث ابو ذر وندا ينا cikin sahih muslim وكان احيانا يصلي الى السرير وعائشه رضي الله عنها مضطجعه عليه a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah da dare iyamul lailinsa ta dare ya zama to gadan da nana Aisha radiyallahu anha take kwance a saman shi ya zama shine suturar shi shine ce wa Aishatu radiyallahu anha muttaji'atun alayhi alhalina na Aisha yardal Allah ta kara tabbata akan a gare ta tana kishingide a saman wannan gado din tahta qatifatiha a kalkashin wato katifarta a wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka hadu wajen fitar da shi hadisin na Aisha ne radiyallahu anha أنا عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقضى الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمل والكلاب ولمسلم في رواية إن المرأة لداب وتسوين ولهما لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على سرير بينه وبين القبلة مضجأة فتبدو للحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنصل من عند رجليه وفي رواية من عند رجلي السرير ورجلاي في قبلته وفي رواية كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وفي رواية فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأيترت فأوترت hadithina na Aisha to anan sai ya kawo shi ma dai kamar yadda kowa gani din nan saboda mahallu shahid kawai yake kawo kuma baya so ya dan takura muku wajen tsawaita hadisi da kuma kawo rawi da sauransu wanda zai bada wahala wajen haddacewa mun gane da kyau wa kana sallallahu alaihi wa sallam la yad'u shay'an yamurru bainahu wa bainas sutra Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance baya barin komai ya gitta tsakankanin shi da sutura. Baya barin komai ya huce tsakankanin shi da suturar da ya kafa. Idan yana salla, wato ko dabba ta zo za ta gitta ta gaban shi. Da sutura tsakankanin shi da sutura baya barin ta tafi ce ballantana kuma dan adam mai hankali. Mun gane? فقد كان يصلي حقيقة ما يكي صلى الله عليه وسلم وطلعنا يكسن جينا صلى إذ جاءت شاتن قطب سيوتا تنكيا تضوتا تسعى بين يديه تنا قدو ذاته شتاق بيش فساعها سيما يكي عليه الصلاة والسلام يرغاتا يتريتا ده يتريتا تنا صوت جتا تكن كانش دوانن wato sutura ta hatta alzaka babunahu bil ha'idi har sai da wato maike alaihi salatu wassalamu ya dan fara cikin sa da bangon katangar da ya saka a matsayin shi ne suturar shi wa marrat min wara'ihi sai wannan tinki hadin ta huce ta bayan shi amma bai bari ta huce ta gaban sa ba mun gane da kyau wato wannan hadisin akwai irin sa cikin sunan abi dawud da hadisi abdullahi dan amr tarana yace habaduna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min thaniyati adakhira fa hadrat as-salatu fa salla yani ila jadid fattakhadhahu qiblatan wa nahnu khalfahu faja'at bahamatun tamurru bayna yadayhi fama zala yudarihuha hatta alsaqa batnahu bil jidar famarrat min wara'ihi ngana da kyau Abdullahi dan Amr Allah ta'ala ya kare yadda da shi wata rana yace mun gangaro da ma'aiki alaihi salatu wassalamu daga nan tsauni na adakhir sai lokacin sallah tala asr ya halarto sai muka yi sallah ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai sallah yani ila jadir zuwa wani bango a matsayin shine suturar shi mu muna bayan sa a matsayin shine limami na mu ne babu gurin suturar shi ita ce ta muna cikin sallah yace faja'at bahamatu sai wata dabba ta zo hucewa anan sai yace shatu mun gane da kyau saboda wannan riwaya ce wanda Ibn Khuzaimah ya fitar da ita sai wata dabba ta zo gilmawa ta gaban shi za ta huce Abdullahi dan Amr yace fama zala yudari'uha maiki alayhi salatu wassalamu bai gushe ba yana ta fama ya tunkule ta kada ta gitta ta gaban shi hatta alsaqa batnahu bil jidar hasse da ya dan fara cikin sa da bango na katanga din marrat min wara'i kuma ta huce ta bayan sa to haka ya kamata mutum ya zama to in yana sallah yayi ta kokari ya kiyaye kada wani abu ya gitta ta gaban shi sai dai in abu ya fi karfin sa ya zama to mutumin ya fi karfin kai doke ka cama kai ya jefa ka a share dai to sai ka ce Allah ya isa ko kuma ka san da yadda zaka yi amma dai kai hakuri mun gane da kyau to yana ga wannan da hadisi yana da dan tsawo za mu kwana kan shi insha Allah ta'ala a gobe za mu tashi da kan wasalla salatan maktubatan fa qamma yadahu abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana na'am na'am saboda muna so mu dan tattauna kan haiyya na'am subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka. Thank you.